الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوفان ومتى 25 ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 16 ga watan 4 shekara ta 2023 shekarar miladiya insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu ne a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan gari namu na Kano aje idan ba manta ba mun tsaya ne a aya ta ƙarshe ta cikin suratul hajj to amma insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda su muka karanta jiya su zamu dawo dai mu ƙara karantawa domin akwai dan abubuwan da muka dan bari ba mu dan tattaba su ba haka saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala su zan mimita yanzu mu kuma karasa abin da ya rige da mai Allah ya ji
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqo jihadihi huwajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا قوة عندكم كي إيماني كي ركوا واسجدوا كي سجدا wa'budu rabbakum kubauta wa ubangijinku waf'alul khaira sannan ku aikata ayyukan alkhairi la'allakum tuflihuna dan fatan ku kasance daga cikin waɗanda suka rabauta wajahidu fillahi ku yi jihadi ku yi kokari billahi dan Allah madaukakin sarki haqqa jihadihi haqiqanin jihadi jihadi da yake na gaskiya huwa jitabakum shine ya zabe ku wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj bai kuma sanya muku kunci da matsi a cikin addini ba millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ya ambace ku da suna muslimai min qablu tun kafin wannan littafi na alqur'ani وفي هذا هكذا نكم الشيء أن بتيكو رسولنا مسلمي أتكل التافن القرآن مجرما ليكون الرسول شهيدا عليكم دون منزومي جرما يكثن تي شهيدا أكون قرآن التاشن الكيامة وتكونوا شهداء على الناس dan kuma wannan al'umma ta wannan manzo mai girma ku kasance shaidu akan sauran al'umma akan sauran mutane fa aqimus salata dan haka ku tsayi da sallah wa atuz zakata ku kuma bada zakka wa atasimu billahi ku yi ruku da Allah madaukakin sarki huwa maulakum shine majibincinku fa ni'mal maula ma dalla da majibinci idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki wa ni'man nasiru kuma ma dalla da mataimaki idan ya kasance shine Allah subhanahu wataala yan uwa kamar yadda muka fara bayani a cikin waɗannan ayoyi jiya Allah subhanahu wataala ya bude wannan ayoyi guda biyu ne da kira zuwa ga masu imani da jan hankalin su da nusasshe da su da kwadaitar da su akan wasu daga cikin ayyukan bauta waɗanda suke kusanta su zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya ja hankalin su game da mafi girman ibada ita ce sallah. Yace ku yi ruku'u ku yi sujjada, wanda a jiya muka fassara cewa idan aka ce ruku'u da sujjada abinda yake nufi shine ita sallar gaba daya. Malami suka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci wani bangare na ita ibadar sallah ne, ana nufin sallar gaba daya domin mahimmanci na abin da shi aka ambata din. Ruku'u da sujjada su ne mafiya girman rukunai da masallaci yake yi, saboda haka da aka tashi ambatan sallah sai aka ambace shi su kadai, na farko domin a nuna mahimmancin su, sannan a nuna kamar su kadai ne sallar, kiyaye su da yin su shi yake tabbatar da sallar mutum ta inganta. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya biyo a wannan maganar da cewa wa abudu rabbakum ku kuma bautata wa ubangijinku, ma'ana ku yi bauta a fadade a bude gaba daya. Idan aka ce bauta kamar yadda muke tarifin ta jiya ya shafi dukkanin wani abin da Allah madaukakin sarki yake so ya kuma yarda da shi wanda mutum yake yin sa a zahiri ko a baɗini. In aka ce a zahiri shine kamar ayyuka na gabbai, a baɗini kuma shine kamar abubuwan da zuciya ta boye wanda suke na ayyuka ne ko kuma na maganganu ne, wannan ita ce bauta. Wanda aje muka yi bayani cewa idan aka ce sallah ta shiga cikin ma'anar bauta, to amma an keɓance ta ne, an ware ta ita kadai, aka zaro ta akan sauran abubuwan saboda muhimmancinta. Allah madaukakin sarki ya ware sallah daga cikin ma'anar bauta gaba daya, aka fito da ita aka ambaci sunanta don mu gane muhimmancin sallah. Kamar yadda muka buga misalai, Allah madaukakin sarki ya yi amfani da irin wannan usulubin a gurare da dama a cikin littafinsa mai girma, ta yadda idan zai ambaci wani abu mai muhimmanci sai ya ambace shi a cikin rububi, sannan kuma sai ya zaro shi kadai sai ya ware shi. Mun kawo ayoyin da muka istishadi da su game da wannan. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa fa'alul khaira, bayan kun yi bauta sannan abubuwan da suke kuma dinna alkhairi ne, kyautatawa ne, umarni da kyakkyawa ne, hani ne daga mummuna, kyakkyawar mu'amala, duk abin da zai ƙara kusanta ka da Allah madaukakin sarki shi ma kada kai sakaci kokari ka aikata shi, shine fa'alul khaira. Sauran dukkanin alkhairan ma da ba sa cikin bauta to zabutun zai iya aikata su. Dan ka'ida malami suka ce al'amarin da mutum yake kusantar Allah madaukakin sarki da su guda biyu ne, akwai ibada akwai mu'amala, akwai ibada tsantsa akwai mu'amala. Abin da ya shafi ibada shine abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi, irin su sallah, irin su zakka, irin su azumi, irin su hajji da sauransu. Mu'amala kuma shine abin da ya shafi mu'amala, hulɗa da kaiwa da komawa tsakanin mutane. Kamar misali mu'amala ta ciniki, mu'amala ta aure, mu'amala ta sayar da sayarwa da sauransu, wannan duk yana shiga cikin babin mu'amala. Mu'amala tsakanin makoci da makoci, mu'amala tsakanin aboki da aboki, mu'amala tsakanin wane da wane, wannan duk abubuwa ne da mu'amala take shiga ciki. To waɗannan abubuwan bayan ka bautata wa Allah madaukakin sarki yadda ya kamata, ka sauke haƙƙin Allah madaukakin sarki, domin bauta haƙƙi ne tsantsa mahab na Allah madaukakin sarki, ba a sirka haƙƙin Allah madaukakin sarki da haƙƙin wani. To sannan kuma sai ka dawo ƴan uwanka su ma da kake mu'amala da su, su ma ka kyautata musu, shine fa'alul khaira. Kayi kyauta, kayi sadaka, kayi magana mai kyau, ka saki fuska, kai duk abin da ka san zaka faranta wa dan uwanka ka kauce wa duk abin da ka san cutar da shi ne musguna masa ne matsa masa ne kokari ka guje shi to wannan ya shiga cikin maf'alul khaira duk abin da yake na alkhairi ya shiga ciki Allah subhanahu wataala ya ce ku yi waɗannan abubuwan ku yi sallah ku yi ibada ku aikata ayyukan alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya ce la'allakum tuflihuna dan ku kasance daga cikin masu rabauta dan ku kasance daga cikin bayin Allah madaukakin sarki da ya rubuta musu rabauta a rayuwarsu ta duniya da ta lahira sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wajahidu fillahi ku yi jihadi ku dage fillahi ay li ajlillahi dan Allah madaukakin sarki jihadin naku dagewar taku kokarin naku ya kasance dan Allah madaukakin sarki kuka yi shi ba ku yi shi dan wani abu na duniya ba ba ku yi shi dan daukar fansa ba ba ku yi shi dan wani gharab min agharabid dunya ba ya kasance kun yi shi ne tsantsa dan Allah madaukakin sarki dan kaida shine duk abin da aka yi shi ba dan Allah madaukakin sarki ba ruwan Allah madaukakin sarki da shi duk yawan sa duk girman sa duk shekarun da aka diba ana yin sa indai aiki ne da ya kamata a ce a kusanci Allah madaukakin sarki da shi aka yi shi ba dan Allah ba to babu ruwan Allah da shi subhanahu wataala to musamman kuma aikin da yake daga cikin mafi girman ayyuka daga cikin ayyukan ibada shine jihadi shine jihadi dan shi jihadi shine sirwatu sanamil islam zirwatu sanamil islam shine can kololuwa can rufi can karshe wanda daga shi babu wani addinin musulunci saboda haka lalle ne mu yi jihadi saboda Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata muka ce kuma jihadi takan dauki kalma takan dauki ma'anar mujahadatun nafs kamar yadda wasu malaman suka kawo yakan dauki ma'anar jihadi ta takofi kamar yadda yakan dauki jihadi da zuciyarka kayi kokari kayi gwagwarmaya kayi fito na fito da zuciyarka wajen ka gabata ta ba Allah madaukakin sarki dan ka'idar zuciya idan ka saka mata ragama ka saka mata linzami to za ta dauke ka ne ta kai ka zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki baya so to duk lokacin da ta jaka kai ma jata lokacin da ta fincike ka kai ma ka fincike ta lokacin da ta saka kai kuma ka hana ta abin da ya kamata mu kiyaye kenan shine wajahidu fillahi mu tsaya mu yi jihadi da takobi da zuciyar mu haqqa jihadihi haqiqanin jihadi jihadi na tabbas wanda zamu yi shi dan Allah subhanahu wataala har na kawo mana hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda bayan dawowarsa daga ghazwatu tabuk yakin tabuka wanda an yi shi ne da a shekara ta 9 bayan hijira ɗaya daga cikin mafiya wahalar yaki da musulmi suka fuskanta dan ghazwatu tabuk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daura aniya ne dan ya je yaki mutanen Rom mutanen Rom kuma ɗaya ne daga cikin mafiya ƙarfin sojoji a duniya a lokacin mafiya ƙarfin a rundunar yaki a wannan lokaci sannan tafiya ce daga Madina zuwa inda za a je din kusan tafiya ce ta kwanaki masu yawa sannan ana tsananin rana akwai wahala sosai amma haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki sahabbai suka fita kusan rundunar mutum 30,000 annabi ya diba sallallahu alaihi wasallam sahabbai kusan 30,000 annabi ya fita da su yakin Tabuka an je an yi yakin an dawo tare da an sha wahala an yi gwagwarmaya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke ce musu raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar to yanzu mun dawo daga karamin yaki yanzu kuma zamu fuskanci babban yaki annabi ya ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam me karamin yaki shine yakin da suka je na jihadi da takobi me babban yaki shine yakin da za su fuskanta yanzu na yaki da zuciya yaki da zuciya shine na gaya mana cewa idan mutum bai yaki da zuciyarsa ba zai iya yaki da takobi ba domin a wannan yaki na Tabuka da aka yi akwai mutane da yawa da basu iya mujahadatun nafs ba basu iya fita wannan yakin ba akwai munafikai da suka rinka bada uzurruka kala kala wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni Allah ya ce ala fil fitnati saqatu daga cikin su akwai wanda suka rinka cewa ya rasulullahi a ba mu dama mu zauna kada a fitine mu idan muka je garin Rom zamu kalli kaza zamu fitine da kaza zamu yi kaza annabi ya ce ku je ku zauna wani yazo yace ai shi ba zai iya fita ba katanga sai ta fadi zai gyara annabi yace ka je ka zauna haka suka rinka kawo uzurruka na babu gaira babu dalili akwai wanda suka rinka cewa la tanfiru fil harri Allah yace musu qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahuna kada ku fita zuwa ga wannan tsananin ranar akwai rana kada ku fita Allah yace ku gaya musu cewa naru jahannama wutar jahannama ashaddu harra ita ce mafi tsananin zafi daga ranar da suke gujewa amma da sun kasance suna fahimta saboda haka kun ga waɗannan munafikan da ba su iya zuwa wannan yaki na tabuka ba me ya hana su zuwa shine adamu mujahadatin nafs rashin yaki da zuciyarsu saboda haka lallai wannan magana ta malamai tana da mashiga yaki da zuciya shi ake fara yi kafin ayi yaki da takobi duk mutumin da bai yaki zuciyarsa ba lallai ba zai iya daukar takobi ya yaki arna ba kamar yadda waɗannan munafikai suka yi sannan Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa huwa jitabakum shine Allah subhanahu wataala da ya zabe ku a zabi kala kala zabi iri iri yadda Allah subhanahu wataala ya zabo manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi daga cikin sauran annabawa aka fifita shi ya kasance shine overall gaba daya a cikin manzanni da annabawa gaba daya shine lamba daya to haka Allah madaukakin sarki ya zabo al'ummarsa al'ummarsa ma zababbiya ce a cikin sauran al'ummai dukkanin al'ummar annabawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tafi su matsayi tafi su girma tafi su falala a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa kamar da makaranta jiya Allah subhanahu wataala ya jaddada mana wannan al'amari yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafiya alkhairin al'ummai da aka fitar da ku daga cikin mutane me ye dalili saboda kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani daga mummunan aiki sai Allah madaukakin sarki yace wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah wannan sai nuna mana ashe dalilin zabin da Allah madaukakin sarki ya mana shine muna umarni da kyakkyawa muna hani daga mummuna sannan mun yi imani da Allah madaukakin sarki duk lokacin da wannan al'umma ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sauka daga kan wannan layi na umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna da tataccen imani da jaddada shi da gyara shi to lalle mun sauka daga kan ahliya istihqaqiyya da muke da ita na Allah madaukakin sarki ya mai da mu ya ban mu a matsayin me mafiya alkhairin al'umma mafiya alkhairin mutane lalle abin da ya bamu wannan darajar shine me shine waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan muka ce idan ana bayani game da mafiya alkhairin al'umma to al-mutabadiru fi dhihni wanda abin da yake fara zuwa na kwakwalwa karan farko wanda zaka fara kawowa su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce kuntum khayra ummatin suwaye al'umma ta farko a wannan al'umma su ne sabon manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi su ne suka zauna da manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi su ne suka raka shi jihadi su ne suka yi sallah a bayansa su ne suka yi kasuwanci tare da shi su ne suka bashi ƴaƴansu shi ne ya basu ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam to mutanen da suka samu irin wannan darajar lalle suna da wani irin haƙƙi na musamman da ya kamata mu da muka zo daga bayansu mu kiyaye musu shi shine mu so su mu girmama su mu koyi da su sannan mu musu addu'a wannan duk haƙƙin sabbai ne akan mu Allah madaukakin sarki yake faɗa ke cewa allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman babban abinda wanda suka zo bayan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke yi kuma shi ya kamata su ci gaba da yi shine allazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai ya quluna abinda suke cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sannan kai gafara da ƴan uwanmu da suka ragaye mu da imani suwaye ƴan uwanmu na farko da suka raga mu da imani sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya fara fitowa yayin shelar addini ya fara tallata addini lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal muzammil qum قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر da annabi yaje ya fara kira waɗannan sahabbai su suka fara amsa masa lokacin addinin zafi ne da shi wuta ce idan ka taba ta konewa zaka dan a lokacin wanda ya karba addinin neman sa ake a kashe shi neman sa ake a buge neman sa ake a kama neman sa ake a daure amma duk da haka suka karba suka yarda suka yi hakuri duk abin da suke hakuri suka karba addinin suka bi manzon Allah suka taimake shi sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah madaukakin sarki zaku yana tayabansu a cikin alqur'ani wallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu wanda suka yi imani da shi suka taimake shi suka karfafe shi suka ba hasken da Allah ya saukar tare da shi su wane ne sahabbansa da su ake muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وأدى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما saban annabi kin Allah ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffar masu tsanantawa ne akan kafirai amma ruhama'u bainahum masu rahama ne da jin kai tsakanin su in kaga fadan su in kaga tashin hankalin su akan kafirai ne amma tsakanin su masu jin kai ne haka Allah madaukakin sarki yake tayyaban su ke laqad taba Allahu 'alan nabiy والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة الأسرة هكا الله مدعوك ينسر كي دك قرآني تكيك يا ديبانس سوداكا زابي نفرقو دزي بارش غاتكي سوني سابان مزان الله صلى الله عليه وسلم سبودة إرن قدو مود دسكباوة الديني تو دوان ديزو باينسو كما كافن يشغت كنزا فبقوان الأمة سياي ايكي إرن ناس كما كمان شنانسو saboda haka ba haka kawai ake shiga cikin zaɓin Allah madaukakin sarki a cikin al'umma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai kai aiki irin nan umar farko irin na sahabbai eh kai aiki irin nas kuma ka kwatanta eh to sai ka shiga cikin zaɓaɓɓu daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine huwa jitabaku shi ya zabe ku wama ja'ala alaikum fid din min haraj sannan Allah madaukakin sarki bai sanya muku kunci da matsi a cikin addinin ba wannan wajen mun fadada bayani sosai eh mun yi bayani mai tsayi nace ka'idar addinin musulunci shine addini ne mai sauki eh ka'idar addinin musulunci addini ne mai sauki dan zuwan addinin musulunci shi ya dauke nauyaye da kuntace da yawa da suke cikin wasu addinai duk addinan da suka gabata a baya akwai abubuwa masu nauyi to Allah madaukakin sarki kan dan sassautawa a hankali har aka zo wannan addini shi sa ko lokacin da annabi Isa ya zo ai ya ga mutane su cewa wal uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaykum yace na zo muku ne daga cikin abin da Allah ya bani dan na halatta muku wasu abubuwa da da aka haramta muku banu Isra'ila akwai abubuwan da suke da haramun ne a lokacin annabi Musa lokacin annabi Isa sai Allah madaukakin sarki ya dage wancan haramci sai aka halatta musu to lokacin manzon Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai halaccin kuma ya ƙara budewa sai Allah ya sanya mana ka'ida shamila ita ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj duk wani abin da yake akwai matsi akwai kunci akwai wahala a cikin wannan addini babu shi shi sa ko wanne ɗaya daga cikin mu ya duba ya gani duk abin da za ku ga kunci ne wahala ne tsanani ne babu shi a cikin addini babu shi saboda ka'ida guda ɗaya da Allah madaukakin sarki ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah madaukakin sarki baya dorawa rai sai abin da ran za ta iya yi duk abin da aka ce ki duk abin da aka ce nayi duk abin da aka ce mu yi to Allah madaukakin sarki shi ya san mu shi ya halice mu ya san za mu iya ne babu wani abu da aka ce mutum ya yi wanda ba zai iya shi ba babu shi in dai addini ne shi yasa duk wani abin da aka baki aka ce kije ki kiga duba kiga ga akwai wahala kwarai to insha Allah ta'ala idan kika dawo da baya zaki ga wallahi ba addinin musulunci bane eh ba addinin musulunci bane a ce kije ki wata sallah raka'a dubu kije ki sallah raka'a dubu fa to wanne dare ne ma zai dauki raka'a dubu tsakani da Allah wanne dare kike da shi da zai dauki raka'a dubu wace irin sallah ce wannan sallah ma 500 fa wannan ai ba addinin manzon Allah bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafi yawan sallar nafila da aka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce sallar dare a lokaci guda shine sai sallaci raka'a guda 11 ko 13 babu inda aka ce manzon Allah ya taba yin sallar nafila a lokaci guda daya a tare ta wuce raka'a 13 wani wajen a ce raka'a 13 ita ce mafi yawa amma sai a ce muke ga wata sallah ana yin raka'a 100 ko raka'a 1000 ko raka'a kaza wallahi ba manzon Allah ya koyar ba sallallahu alaihi wasallam dan wannan akwai kunci kai ko a baki wani wuridi ko wani salati a ce kije ki karanta 1000 wannan shi ma duk manzon Allah bai koyar dake ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da aka baki ki rinka aunawa da hankalinki sannan ki auna da irin wannan nasoshi idan kiga akwai wahala akwai kunci to tabbas ba na annabi bane ba na annabi bane idan kunci ya zo cikin addini sai kuma sauki ya samu ma'ana dan adam Allah madaukakin sarki ya halice shi mutun ne mai rauni akwai larure da matsalitsalu da sukan same shi a cikin rayuwarsa abinda mutum bai shirya musu ba sai ya gama da su mutum yana cikin halin zaman lafiya salami lafiya sai Allah madaukakin sarki ya dora masa rashin lafiya to kun ga ya samu wani abu wanda da abinda yake iyawa yanzu ba zai iya shi ba mutum yana cikin zaman-zamansa sai Allah madaukakin sarki ya dora masa tafiya ta kama shi kana zaman gidanka zaka ci abinci a lokacin da kake bukata ka shiga gida a lokacin da kake bukata ka fito a lokacin da kake bukata yanzu kuma zaka yi tafiya tsawon kwana 5 kwana 6 baka gida to duk waɗannan abubuwa idan Allah subhanahu wataala ya kalle sai sauƙaƙe mana abin da yake wajibi a kanka sai abin ya tashi daga azima ya zama rukhsa daga da abin da yake dole sai ka yi shi yi sallah raka'a 4 dole ce shine azima sai a dawo rukhsa sai a ce yi sallah raka'a 2 kawai azumi dole ne ki yi shi inda kina matsayinki na lami lafiya babu abin da ke damunki sannan babu wani jini da ya bujiro miki kina mazauna gida kina a matsayinki na mai mazauniyar gida to dole sai kin yi azumi to sai tafiya ta kama ki ko kuma rashin lafiya sai Allah ya ce ki aje azumin bayan sallah sai kirama saukin addinin musulunci kenan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya kalli raunin mu kamar yadda makaranta je Allah madaukakin sarki cewa khuliqal insanu dha'ifan an halicci dan adam mai rauni ne to wannan rauni Allah madaukakin sarki ya kalla namu saboda haka sai ya halatta mana abubuwan da yawa wanda da suke haramun ne akan mu ko kuma aka dan sauƙaƙe mana su aka halatta mana su na wucin gadi aka halatta mana su na wucin gadi misalin da na bayar jiya ce misali mutum yana cikin halin tafiya yayi tafiya guzurin da ke hannunsa ya kare babu abincin da zai ci kuma ga yunwa tana neman halaka shi saboda haka kawai sai ya samu wani mushi ya mutu mushi ka'ida addinin musulunci an hana cin mushi hurimat alaikumul maitatu ko waddam wa lahmul khinzir dan hana cin su to sai shari'a ta ce babu lafi wannan mushin sai mutun ya dauki abin da zai iya isarsa sai ya yanka sai ya gasa sai ya ci wannan mushi a lokacin halaka ke ci daga cikin illolin da yasa Allah madaukakin sarki ya haramta mushi hatta masana kiwon lafiya suka ce akwai cututtuka masu yawa da mushi ke dauke da shi to amma idan Allah madaukakin sarki ya halatta maka idan ka ci a lokacin sai kaga ya dauke maka cutar daman cutar ba ta saba ce ba shi yake sa ta ba to yanzu ya dauke maka ita sai ka ci lami lafiya to amma irin wannan shi kuma za ku ga idan mutum ya ci mushe zai ci ne iya inda bukatarsa ta tsaya da zarar ya samu abinci mai kyau to ragowar naman da ya gaso na mushen nan sai ya zubar da shi ba zai ƙara ci ba yanzu mutum ya zo inda yake garin mutane ne akwai mutane a wajen kuma ga abincin da yake na halal akwai kuma ragowar naman mushen da ya gasa wanda shi yake dan ci to da zarar ya samu wancan abinci mai kyau wancan ragowar naman mushen ba zai ce sai ya ƙarasa kayansa ba a'a in ya ƙarasa kuma ya ƙarasa haramun daga lokacin da ya samu kyau sai ya zubar da wancan mara kyau din sai ya ci wannan shikenan saboda haka dai wannan addini na musulunci alhamdulillah addini ne mai sauki ƙwarai da gaske shine ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah madaukakin sarki ce millati abikum ibrahim muka ce akwai maganganun na malamai guda biyu wajen wannan ayar ko wajen wannan gabar millati abikum ibrahim akan kaddara a fi'ili da kuma fa'ili ma'ana ilzamu sai kasance millati shine maf'ulin bihi din ilzamu millati abikum ibrahim kullu zamci addinin babanku annabi ibrahim saboda annabi ibrahim shine shugaban masu tauhidi shine shugaban masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki shine shugaban masu bore da bijirewa dukkanin abin da aka bauta wanda ba Allah ba wannan ayar tayi kama wannan gabar tayi kama da fadin Allah madaukakin sarki kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millati abikum ibrahim Allah madaukakin sarki ce kul innani hadani rabbi kaga ya musu ya rasulullah haqiqa ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wanne ne tafarki madaidaici shine dinan wani irin addini na musamman qiyaman tsayayye miƙaƙe wanda babu karkata a tattare da shi millati abikum ibrahim millati ibrahim hanifan shine addinin annabi ibrahim wanda yake dodar ya karkacewa kowace irin shirka to haka nan Allah madaukakin sarki ya ce millati abikum ibrahim ai kullu zamci addinin babanku annabi ibrahim wasu malaman suka ce abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki ya ce bai sanya muku kunci a cikin addini ba kamar yanda addinin annabi ibrahim yake wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin kamillati abikum ibrahim Allah bai sanya muku kunci da matsi a cikin addini ba kamar yadda kuka san addinin babanku annabi Ibrahim yake haka addinin ku yake Allah subhanahu wataala ya ce huwa sammakumul muslimina shine ya fara ambaton ku da suna musulmi shine muka bayani cewa wasu malaman suka ce huwa sammakumul muslimina abinda ake nufi da shi shine Allah madaukakin sarki wanda ya fara kiran ku da suna musulmi shine Allah wasu malaman suka ce a'a wanda ake nufi da shi shine annabi Ibrahim alaihi salam to amma dai abinda muka rinjayar muka tafi akan sa kuma yafi karfin dalilai da hujja shine millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ana nufin Allah madaukakin sarki dan af'al din da suka gabata ayyukan da aka kawo da suka gabata duk ayyukan Allah ne waye ya zabe ku a matsayin al'umma zababbiya Allah madaukakin sarki waye bai sanya muku kunci a cikin addini ba Allah madaukakin sarki kuma shine da ya ambace ku a matsayin wa musulmi wasu malaman suka ce ai abin da yasa aka ce annabi ibrahim shine ya ambace su da suna musulmi saboda Allah madaukakin sarki ya ce rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka suka ce wannan magana annabi ibrahim ne sannan wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna annabi ibrahim ya ce da zurriyarsa da ƴaƴansa ya musu wasiya cewa kada ku sake ku mutu sai kuna musulmi sai suka ce to kun ji annabi ibrahim ya fara ambatarsa da suna musulmi sai su malaman suka ce a'a to shi kansa annabi ibrahim din ai Allah madaukakin sarki ya fara ambatarsa da suna musulmi iz qala lahu rabbuhu aslim Allah ne ya ce masa musulunta sai ya ce to na musulunta na mi oyya ga Allah madaukakin sarki sannan fadin Allah madaukakin sarki da ya ce min qabli tun kafin saukar da wannan littafi littattafan da suka gabata na at-taura da injila da zabura duk Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan al'umma da suna musulmi da sauran al'ummomin da suka gabata sai ya ce wa fi hadha da kuma wannan me yake nufi da wannan shine al-qur'ani to shine malamai suka ce fadin sa da ya ce wa fi hadha a cikin wannan sai ya nuna cewa ashe ba annabi ibrahim ake nufi ba dan an saukar da al-qur'ani ne bayan shudewa da wucewa annabi ibrahim saboda haka Allah madaukakin sarki shine kira mu suna musulmi sai na tsaya a nan wajen na ce to babban abin da ya dauke kamata mu dauka na darasi a nan shine baki da wani suna baka da wani suna baka da wani title baka da wani kambe mafi soyuwa a wajen musulmi da wuce suna al-muslimu a kira ka musulmi duk wani suna da zaka je ka sawa kanka kowanne irin suna ne mafi shahara sunanka mafi soyayyen sunanka shine suna musulmi a kira ka da musulmi ka jingina kan gare wata kungiya ko da wata ko da sunan kabila ko da wata dariqa ko da kaza duk abin da ya kamata shine ka ce kai musulmi ne huwa sammakumul muslimin dan shine sunan da Allah madaukakin sarki ya sa mana har na kawo mana hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake kira irin kirayen jahiliya kirayen jahiliya shine suna jingina kansu da kungiyo da kabilunsu ko iyayensu ni ne dan kabila wani ni ne dan wani yake kira irin waɗannan kirayen jahiliyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake duk wanda yake irin waɗannan abubuwan to zai kasance cikin wanda za a gurfanar da su a cikin wutar jahannama to shine su wani sahabi ya tambaya yace ya rasulullah wa in sama wa salla yanzu idan mutun ya kira irin na jahiliya ya rinka kokarin jingina kansa da wani abin ba musulunci ba ko yayi salla ko yayi azumi sai an gurfanar da shi a cikin wutar jahannama annabi yace ko da yayi salla ko yayi azumi sai an yi masa sai yace fad'u bi da'wati llahi allati sammakum biha almuslimina المؤمنين عباد الله كيرا كانكو da sunan da Allah madaukakin sarki ya kiraye ku da shi shine musulmai mu'minai bayan Allah shikenan kawai eh saboda haka duk wani suna da mutun zai sawa kansa da sauran su to ku kyale shi zai sawa kansa amma kin aka ce ke wace suke take musulmaci eh musulmaci ke yanzu kun ga munasaba ta wannan maganar magana kanta da magana kwanan nan da maybe kafin azumin nan ma za a gabatar da census za a gabatar da census kidaya to saboda arna wanda muke tare da su a kasan nan sun duba sun ga mana da rabaraban kai da yawa da aka tashi wajen sa suna sai aka rubuta bangaren abin da ya shafi kristoci duka kawai sai aka sa christianity kawai guda daya tare da rabaraban christianity din kowa ya san ya sani akwai anglic akwai catholic akwai menene suna da yawa wallahi sun fi mu rabarabe addinin kristanci sun fi mu rabarabe amma da suka tashi kawai sai aka sa christianity kawai shikenan amma mu wajen inda za a baka option ka zabi inda kake wai sai aka sa muslim aka sa ahmadiyya aka sa shi'a aka sa me wajen gudana haka wanda suka takarda suke bada labari to kaga idan ka zo sai kaga kaina ka fi dacewa da shi sai a za maybe sai a ce izala qadiriyya tijaniyya ahmadiyya shi'a kaza da ka sauka kai dan ka zo abin da zai faru shine idan mutumin da yake intisabi zuwa ga izala yasa izala wanda yake intisabi zuwa ga tijaniyya yasa tijaniyya wanda yake intisabi zuwa ga qadiriyya yasa qadiriyya ahmadiyya yasa ahmadiyya shi'a shi'a tasa shi'a me zai faru sai kasance mun rarraba kawunan mu su kuma kowanne kirista kawai christianity yasa an fahimta to sai ya kasance idan aka tashi kirge sai aga kristoci sun fi mu yawa ya aka yi haka to kai dan tijaniya ne ba musulmi ba shi dan qadiriyya ne ba musulmi ba kai dan izala ne ba musulmi ba shi dan ahmadiyya ne ba musulmi ba haka to shi sa idan al'amarin ya fito aka ba a gyara shi ba to kowanne ɗaya daga cikin mai tsaya ya duba idan aka zo wajen cikewar kowa musulmi kawai zai ciki ki cike musulmi ki bar kowanne suna kawai ba shikenan ba shikenan abin da ya kamata kenan saboda haka suna musulmi yan uwa shine sunan da Allah subhanahu wataala ya kiraye mu da shi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha sayta liyakuna ar-rasul shahidan alaykum domin Allah madaukakin sarki ya kasance mai shaida akan ku domin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi afwan domin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance mai shaida akan ku wa takunu ku kuma al'ummarsa ku kasance shuhada'a 'alan nas masu bada shaida akan sauran mutane dan uwa wannan shaida zata faru da ranar tashin alkiyama dukkan al'umman da Allah subhanahu wataala ya turo musu manzanni Allah subhanahu wataala zai kafa musu shaida wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina Allah ya ce sai mun tambayi waɗanda aka turo wa da manzanni manzannin ma sai an tambaye su to Allah zai tambayi kowanne manzo cewa an turo muku da manzo ya isar da abin da ya isar to wasu daga cikin al'ummomi za su deny za su inkari za su karyata to sai Allah madaukakin sarki ya ce da manzon waye zai maka shaida ka isar ba wai dan Allah bai sani ba domin an nuna yaumul fasli ranar rarrabe komai ranar adalci ce sai Allah ya ce da manzon waye zai maka shaida akan ka isar da manzancinka sai wannan manzo yace al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ke nan mu zamu masa sheda akan ya isar da manzanci mu zamu masa sheda saboda ka sai a kira mu sai a ce annabi wani ya isar da manzancin da Allah ya turo shi sai mu ce Allah madaukakin sarki ya isar me sheda ku sai mu kawo nassi daga cikin alqur'ani labarin da Allah ya bamu ce Allah ka so kawo da manzon mu littafi kuma ka bashi labari wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadina min janibi turil aman wa qarrabnahu najiya ya isar yayi kira ya isar shine Allah madaukakin sarki kita wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas Allah ya sanya ku ne al'umma tsakatsakiya kuma adalai dan me litakunu dan ku kasance shuhada 'ala an-nas masu ba da shaida akan mutanen tashin alkiyama shine wannan shaida da Allah yake bayani mu za mu ba da shaida akan kowace al'umma to mu kuma idan mun ba da shaidar waye zai ba da shaida akan mu cewa tabbas abinda muka faɗa haka ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wa yakuna ar-rasulu shahidan alaikum dan shi kuma manzo ya kasance shaida akan ku dan manzo ya kasance shine shaida akan ku to kun ga shaidar annabi Muhammad irada aminci tsara tabbata a gare ita ce kat ta sama daga ita shikenan an gama shi sa wata rana ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Abu Mas'ud Allah ya kara masa yarda annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ibn mas'ud iqra alayya al-quran annabi sama Abdullahi dan Mas'ud ya kai dan Mas'ud karanta min al-qur'ani idan Allah ya zaki ji a ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ki karanta masa al-qur'ani shi yana ma ki karanta masa ya ji daga bakinki idan dai ai babu iyaka to shine sai Abdullahi dan Mas'ud yake ta ya rasulullahi an karanta maka al-qur'ani bayan kai aka saukarwa sai annabi ya ce eh ina so in ji shi ne daga bakin wani bani ba to shine sai Abdullahi dan Mas'ud ya fara karanta suratul nisa'i ya kana karantawa sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kawai sai yaji annabi yana ce masa hasbuka ya ishe kai shiru haka yi shiru yace da yajiyo sai ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sharkaf da hawa yana ta kuka sallallahu alaihi wasallam yazo daidai inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya al'amarin zai kasance a lokacin da zamu zo da kowace al'umma da mai ba ta shaida waje ina bika ala ha'ula'i kai kuma zamu zo da kai akan waɗannan shahidan a matsayin mai ba da shaida akan su masu ba da shaida akan kowace al'umma sune al'ummarka kai kuma kai baka zaka ba da shaida akan su idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da shaida shi kuma Allah ne zai ba da shaida akan sa sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah madaukakin sarki liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada 'ala an-nas dan manzo ya kasance shine mai bada shaida ku kuma ku kasance akan ku kuma ku kasance masu bada shaida akan sauran mutane sai Allah madaukakin sarki ya ce fa aqimus salata ku tsayi da sallah wa atuz zakata kuma bada zakka wa tasimu billahi kuma kalkale wa Allah madaukakin sarki fadin Allah madaukakin sarki da yace fa aqimus salata kamar abin da yake cewa ai qabilu hadhihi an-ni'mata al-'azimata bil qiyam bi shukriha fa addu haqq Allah alaykum fi ada'i ma farada wa ta'ata ma awjaba wa taraka ma harrama wa min ahammi dhalika iqamus salati wa ita'iz zakati wa huwa al-ihsan ila khalqi Allah kamar abin da Allah madaukakin sarki ke cewa inji Ibn Kathir yace abin da Allah madaukakin sarki ya muku na waɗannan ni'imomi da ya jere muku abin da za ku yi ku kuma dan nuna godiyar ku ga Allah madaukakin sarki ku nuna abin da Allah madaukakin sarki ya muku kun ji daɗi kun maida alkhairi da alkhairi shine ku yi abin da Allah madaukakin sarki yake so ku yi masa biyayya dan da Bahaushe ya ce wai yaba kyauta tukuici Allah madaukakin sarki ya zabe ku ya fifita ku ya maida ku masu sheda duk wani alkhairi da kuke bukata wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya muku to ku kuma me ku kai wajen maiwa da Allah madaukakin sarki alkhairi me ku kai shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to ku tsaye da sallah ku yi sallah yadda Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sai ku yadda ita kun ga da aka tashi bayani game da sallah cewa kai wa aqimus salata ba a ce wa fa'alus salata ba ba aikata sallah aka ce ake ba tsaye da ita me ake nufi da tsaye da sallah ya kunshi ma'anoni da dama abu na farko shine kiyaye sharɗanta ya kiyaye sharɗanta abubuwan da ba sa yiwuwa ayi sallah sai an yi su kamar me tsarki eh kamar tsarki dole ne mutum yayi tsarki ingantaccen tsarki kafin yayi sallah sannan me kamar shigar lokacin sallah ba a yin sallah sai lokacin ta ya shiga duk mutumin da ya sallah lokacin sallah bai shiga ba ba shi da sallah kamar me kamar ingantacciyar alwala dole ne in zaki sallah ki yi alwala mai kyau kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace asbighul wudu'a kurina alwala kuma ana ku yi ta yadda ya kamata ba jika-jika ba ba zuba irin yadda wasu suke kawai a wanke na aibin nan kama minti ɗaya mutum ya gama alola ba irin wannan alolan ba alola ingantacciya yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar duk sai mutum ya ke wannan dai yana cikin me tsaye da sallah dan waɗannan ka'ida idan baki yi su ba sallah ma bata yi ba sallah bata yi ba sannan kuma dole ne mutum ya yi sallah a kan lokacin ta kada mutum ya bari sallah ta wuce shi e shine bayani da mana rannace duk yadda ake yin aiki duk yadda kika shiga busy idan lokacin sallah yake tuna cewa wannan haƙin Allah ne madaukakin sarki yanzu abin da kike kokarin yi haƙin ƴan uwanki ne mutane kina kokarin shirya abin da za a ci ko gyara gida ko abin da ya kama da haka to ki sani duk haƙin ƴan uwanki mutane kike kokarin karewa da zarar an ce Allahu akbar to abin da ake ce miki Allah ya fi kowa girma hatta wanda kike kokarin gyarawa gidan Allah bai fi shi girma ba Allah ya fi shi girma to bar wannan abin da kike je ki sauki haƙin Allah madaukakin sarki dan ki tana da irin ni'imar da Allah madaukakin sarki miki ki gode Allah madaukakin sarki ba abin da yake bukata a wajen mu ba wani abu da kike da shi da zaki bawa Allah madaukakin sarki shi sai ce may fa'alillahu bi azabikum in shakartum wa amantu in dai kun gode irin wannan gode da muke bayani kun ba Allah yadda ya kamata kun yi imani to me Allah zai da yi muku azaba azabar da Allah zai muku me Allah zai samu a cikin ta babu Allah ya ce wa kana Allahu shakiran alima lalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne kuma masani ne sannan daga cikin iqamatus salah lalle ne ki yi sallah yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar annabi ya kai matuƙa wajen koyar da sallah sai da ya kasance mambari yake hawa mambari nasa na masallacinsa na juma'a ya tsaya akan mambari ya koyar da sallah don kowa ya ganshi idan ya gama sallah sai ya ce innama sana'atu zalika lita'timu bi wa lita'allamu salati yace kun san abin da yasa na haukan mambari ne sallah nayi haka ne dan ku yi koyi da ni ku koyi yadda nake sallata sannan sai ya ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah annabi ya kai mutuka wajen koyar da sallah saboda haka lallai ne ki yi sallah yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwarai ƴan uwa wallahi babu uzuri mutum ya kasance yana yin sallah yadda ya ga dama wallahi babu uzuri dole ne ki tashi ki je ki koyi yadda ake yin sallah gurin da ake koyar da karatu yanzu ga sunan sai da in baki so kawai yayi yawa a rediyo akwai karatu a waya akwai karatu masallatai akwai karatu TV akwai karatu duka gashin ana ta karantarwa kuma karatu mai inganci malamai wanda a duniya ko ina malamai ne su suke karantarwa to amma a ce har yanzu mun zo mana sallah irin sallan da ba washe yake ce mata faki saboda Allah sai ta ce ina zuwa da Allah bari in shiga sallah kafin ka gama abin da kake gajiya sai ka ji ta fito tana tasbihi salamu alaikum ta gama sallah minti 1 da rabi ko minti 2 an gama sallah wacce irin sallah ce to Allah madaukakin sarki baya masa dole baya masa tilas wallahi in baki ingantacce babu abinda Allah zai da sallar ki shi sa wani mutum da yazo yi sallah a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi
annabi yana masallaci a wani a gefe guda yana kallon sa sai da ya ga masallar gaba daya ya taso da murnar sai ya zo dan annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai annabi ya ce sallama dai zan amsa maka wa alaikum assalam amma irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ko ma ka sake sallah wannan sallar da kai bata ba inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce wannan sallar da kai wallahi bata ba ba ruwan Allah da ita ba annabi ba ce masa yago baka ka gyara ba a ce wai kaje ka saki idan da ce aka yago baka gyara ne sai a ce to ai ba matsala an Allah da a je ka saki wannan da kai bace ba mutumin nan yaje ya saki sallah ta biyu ya dawo ya kare wa annabi sallama annabi ya amsa yace kaje ka saki sallah wannan ma bace ba ta biyu ma bace ba yan uwa sai da suka yaka sau uku da annabi yana ta sallah annabi ya ce duk bace ba ma'ana wannan sallolin da ya guda uku duka idan da ya je wa Allah madaukakin sarki da su aka to zai je ne littafin sa gurin rubuta sallah babu sallah a wajen dan bate ba to dan Allah yanzu mutanen mu mutane nawa ne suke sallah wanda sallar su ba ta yi saboda ba a koye ta ba mutumin nan dai yace ya rasulullah yace wallahi bazan iya sallar da tafi wannan ba ita ne iya kawai mun shikenan fa inna shifa'al yi su'al waraka wanda bai sani ba shine tambaya shine tambaya yace ya rasulullahi ban iya ba koya min kun ga shikenan ya saukar da kansa annabi yace masa idan ka tashi zakai sallah kayi alula mai kyau sannan ka fuskanci alqibla kayi kaza annabi duk ya koya masa yadda ake sallah ya koyi sallah yadda yake sallah yadda Allah yake so shikenan ba ya tsira ba ya tsira ke ma haka ya kamata wallahi idan ba mu iya sallah ba akwai matsala idan kika shiga cikin kabari wallahi baki iya sallah ba akwai matsala wallahi ina karawa da rantsuwa akwai matsala ki shiga cikin kabarin ki baki iya sallah ba wallahi akwai matsala gyara fa a duniya ake yin sa duk gyaran da zaki a duniya ake yin sa ban iya kaza ba gyara ban iya kaza ba na gyara a duniya ake yin sa idan kika je cikin kabari fa babu gyara sai dai bugu kawai duka mutun zai sha daga mala'iku wallahi saboda ka indai kin san akwai gyara da matsaltsalu a sallan ki tsaya ki gyara tun yanzu ba sai kin mutu ba in kin mutu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ka shi sai Allah madaukakin sarki ce ku tsayi da sallah ma'ana daga cikin tukuicin abinda za ku yi ku gode wa Allah sakamakon waɗannan ni'imomi fululu da ya muku shine ku tsayi da sallah ku yi sallah mai kyau duk abinda ya kamata na sallah a kiyaye ta saboda ita sallah ita ce imaduddin ita ce ginshiƙin addini ba mu da abinda ya fi sallah ba mu da shi sannan sai Allah ya biyo bayan ta ya ce wa atuz zakata ku bada zakka bayan kun yi sallah sai kuma ku bada zakka ita zakka ana bada ita ne idan ta kai nisabi abinda ake cewa nisabi shine wani kadar ne ma'lum wani adadi ne da yake sananne shine dukiya ta kai a dinare 20 shine yanzu na ga nisabin zakai ya kai wajen miliyan 2 ne ko ya kai wajen miliyan 1 yanzu da kan dan cincinza yanzu na ga ya dan kai wajen miliyan 2 haka to shine nisabi idan dukiyarki kina da kuɗi wanda yake naira miliyan 2 to alhamdulillah kin zama cikin masu zakka to daga lokacin kuma sai ki fara irga guda da zaran lokacin dukiyarki ta kai naira miliyan 2 da dan wani abin nisabin yadda yake to daga ranar da kudinki ya kai wannan adadin sai ki fara irge da zaran shekara ta zagayo to an samu me mubuyil hauli kenan an samu kewayewar shekara to shikenan sai ki raba wannan kudin naki ne sai ki raba su kashi 40 zaki raba su sai ki fitar da kashi daya sai ki ba Allah madaukakin sarki ta Allah wani irin gata ne wannan Allah fa ya baki kudin fa nawa ne irin ki ba su da shi ke kin san kudin da Allah madaukakin sarki ya baki ba dabara ki bace ba wayan ki bane akwai wanda sun fiki dabara wallahi akwai wanda sun fiki wayo in iya surutu ne sun fiki idan ilimi ne na boko ko na addini akwai wanda sun fiki da yawa suna nan idan karfin jiki ne sun fiki amma dai sai Allah ya ba su a matsayin fakirai bai ba su ba ke sai baki to kiga me kika ba wa Allah shi ya baki to shi da ya baki sai take dauki kashi 1 bisa 40 din shekara ta zagayo sai fa shekara ta zagayo sai ki dauki kashi 1 bisa 40 sai ki bayar sannan sai Allah ya ce idan kin tashi bayarwa kuma ga wanda za a bawa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina haka zuwa karshe mutum takwas din da Allah ya lissafa sai ki ba su wannan ita ce zakka saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun kasance sukan tara kudi su kodago dan su samu kudin da za su zakka kun ji bayan Allah mu muna da shi muna halawa eh mu da yawa daga cikin mu sai Allah ya ba su kudin zakka amma sai su ce wallahi ba su bayar ba wani hamshaki mai kudin idan ya duba kudin da zai fitar da zakka ya ga da yawa ne sai ya ce kai wallahi ba zan iya ba eh sai dan tsakura abin da ya tsakura ko sai ya raba mutane shikenan ai ya rage amma sabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ga sai ya ga ai yayi sallah a cikin rukunin musulunci yayi kalmar shahada yayi sallah yayi azumi daman aikin hajji a garin yake yayi yanzu abin da ya rage masa a cikin rukunin musulunci guda biyar menene zakka ce bai taba yi ba sai ya kallafa wa kansa ya ta aiki yana dako yana kodago sai ya tara kudin da yake na sabin zakka abin da yake so shine zakkan ma ba za a bar shi a baya ba sai shekara ta zagau sai ya fitar da zakka sai ya fitar da zakkarsa sai ya ce alhamdulillah dukkanin rukunin musulunci nan guda biyar na sauki dan Allah ku kalli babbancin mu da su mutum yana yin aiki dan ya zakka mu kuma Allah ba kudin kana hanawa ku kalli banbanci saboda ka duk lokacin da Allah ya baki dukiya babban abin da zaki wajen godewa Allah madaukakin sarki shine ki bada haƙin Allah a cikin sa shine wa'atu zakata Allah madaukakin sarki ce wa'tasimu billahi ku kankabe wa Allah madaukakin sarki kuma kalkale wa Allah madaukakin sarki huwa maulaku dan Allah madaukakin sarki shine majibincin ku fa ni'mal maula ma dalla da majibinci idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki a ce Allah shine majibincin ki da ba wannan shine ga aida mu'mini Allah madaukakin sarki shine majibincin su Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin mu'minai shi yake fitar da su daga duhu zuwa haske to ma dalla idan ya kasance majibincin mutum mai jibintar al'amarin sa idan abu ya taso miki wanda zai ruwa ya tsaki wajen shiga cikin albarki shine Allah madalla da wannan wani iman nasiru kuma madalla da mataimaki shi idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki ya kasance mataimakin ki shine Allah madaukakin sarki kai madalla da irin wannan mataimaki shine abinda ayat ta rufe da shi ɗan uwa wannan shine ƙarshen suratul haji wanda ta kunshi ayoyi guda 78 kusan man karanta su a kusan darasi 20 da wani abu eh wancan karan muka fara a cikin darasi na farko mun yi darasi guda 14 ga wannan kuma mun yi darasi guda 13 kaga nawa kenan 27 ko to kusan a cikin darasi 27 muka gama suratul hajji dukkanin darasin da suke cikin ta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da su duk abinda surar ta ja hankali ta yi gargadi akan abarsu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon barin su albarkatun da ke cikin ta kuma Allah madaukakin sarki ya sada mu da su فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله